Shiana, Yanu Yana, La Yerdi Gawa de Shuri. Marbat Mishwarman Yau, Yanu Yana, Yanu Yana, Diklahta Dahteler Rimshi. Khaif Allah, Yanu Yana.